sashin Hausar ku ne na murya Amurka yake magana kan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya jin ma VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da Mania FM za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com Jama'a assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazar Ahmad Hausawa daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC a cikin shirin mu na lasariyar yau Lahadi 12 ga watan Maris shekarar 2017 da farko ga kanun labaran duniya
Kwamitin da ke kula da harkokin leƙen asiri a majalisar Amurka ya buƙaci shugaban ƙasa Donald Trump da ya gabatar da shaida a ranar Litinin wacce ta nuna an yi satar sauraron waya a Trump Tower yayin da ake gudanar da kamfe na shugaban ƙasa a bara. Tsohuwar shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da aka tsige Park Geun-hye ta bar gidan shugaban ƙasar wanda ake kira da Blue House kwanaki biyu bayan kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba da umarnin tsige ta daga ofishinta sakamakon rikicin cin hanci da rashawa.
To haka kuma masu fafutukar kare yankin Niger Delta wata mata daga ciki ta ce ba mafita bane maganar dawo da biyan matasa kudin tallafi har sai manya sun daina amfani da matasan.
The so-called leaders have humiliated our children. They've taken our children.
Shugabannin yankinmu su ne suke lalata matasa ta maida su karnukan farauta wajen rikicin siyasa da makamantansu.
To a jamhuriyar Niger kuma masunta sun koka da cewa gwamnati ta yi musu rukan sakainar kashi.
Turajen mun taba gaddama da su har na ce musu ba su yi mana komai suka ce in taho ta na tafi gurin su duk na ce ba su yi mana komai ba sun yi ma manoma sun yi masu albasa
sai dai hukumomin da ke kula da wannan fanni na cewa
tsakanin 2011 da zuwa 2015 ki abun kiwon ki ya karu da kashi 15%.
To baya ga wannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Osun ya ziyarci inda rikici ya barke a Ilefe sai kuma dokar da ta fito game da cewa za a aikata ta akan masu fyaɗe a jihar Bauchi sannan akwai maimaitin duniyar Amurka yanzu ga cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro Kwamitin da ke kula da harkokin leƙen asiri a majalisar Amurka ya buƙaci shugaban ƙasa Donald Trump da ya gabatar da shaida a ranar Litinin wacce ta nuna an yi satar sauraron waya a Trump Tower a yayin da ake gudanar da kamfe na shugaban ƙasa a bara. Shugaban ƙasar ya yi babatu a Twitter satin da ya gabata cewa tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya sa an yi satar sauraron wayar amma Trump bai bada wata shaida ba akan afkuwar hakan. Trump ya rubuta a Twitter cewa babu daɗi yanzu nan na gano Obama ya sa an yi satar sauraron waya a Trump Tower. Kafin nasararmu babu abin da aka suka gano wannan kage ne shugaban kwamitin Devin Nunes dan jam'iyyar Republican da kuma na California da kuma Adam Schiff shi ma daga California wanda yake mai babban mukami a kwamitin na Democrat sun tura wasiƙa zuwa ga Trump dan buƙatar shaida domin ƙarawa zargin sata sauraron waya ƙarfi mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasar Barack Obama dai ya ce zargin da Trump yake yi ƙarya ce kawai Trump dai bai ce komai ba dangane da batun satar sauraron wayar batun bayar rubutun da yayi a Twitter Tsohuwar shugabar kasar Koriya ta Kudu da aka tsige Park Geun-hye ta bar gidan shugaban kasar wanda ake kira da Blue House kwanakin biyu bayan kotun kundin tsarin mulkin kasar ta bada umarnin tsige ta daga ofishi sakamakon rikicin cin hanci da rashawa A yau Lahadi tsohuwar shugabar ta nufi gidanta dake Seoul inda ɗaruruwan magoya bayan take zanga-zangar tsige tan da aka yi Kotun kundin tsarin mulki ta gabatar da ƙuri'a a ranar Juma'a ta tsige Park sakamakon rikicin da ya shafe ta da kuma babbar ƙawarta. Duk da haka ta zauna a gidan gwamnatin masuna Blue House a matsayin gidanta kafin ta koma gida na kanta wanda ya kasance babu komai a cikinsa sai da aka sayi kayayyakin da aka zuba a cikin gidan daga baya. Dubunnan 'yan ƙasar Koriya ta Kudu da ke goyon bayan tsige ta ne suka bazama kan tituna a ranakun ƙarshen makon nan suna ɗaga tutoci game da sowa yayin da wasu ƙungiyoyin mutane da suke goyon bayan Park suka ci alwashin bijirewa abin da suke kira kisan gilla siyasa. Jami'an 'yan sanda a Seoul na zaton ɓarkewar tashin hankali tsakanin ɓangarorin guda biyu musamman ma bayan kashe mutane uku daga cikin masu gudanar da zanga-zangar da aka yi daga lokacin da aka sanar da tsige Park daga kan mulki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla Adadin mutane da suka rasu sakamakon fashewar bombardment a wani wajen bautar ƴan Shi'a a babban birnin Syria Damascus ya karu zuwa 74 kamar yadda kungiyar sa ido kan haƙin dan adam ta Syria ta faɗa. Akasarin waɗanda suka mutu mahajjata ne ƴan ƙasar Iraki. Hotuna daga wajen da al'amarin ya faru sun nuna ragargazazzun motocin ƴan yawon bude ido da tabarurruka na ido, baje-baje da kuma takalma da wayoyin hannu game da kujerun guragu fice-fice cikin jini. Babu wata kungiya da ta dauke alhakin wannan al'aika-aika har izuwa yanzu. Amma duk da haka ƴan tsagerin da ish da kuma sauran tsagerin sunni masu tsatsauran ra'ayi sun sha kai irin waɗannan har-haren a baya akan wuraren bautar ƴan Shi'a a Syria. Da kuma makwabciyar kasar Iraki ciki har da tagwayen bombardment a watan Yunin bara waɗanda suka yi sanadiyar rasa rayukan mutane 12 a wajen bauta a wajen garin Damascus. Jami'ai a Syria da kuma masu saka ido sun bada mabambantan bayanan yadda abin ya faru. Gidan talabijin na jiha ya ce an saka bombardment ne a babban birnin na Syria a makabartar Bab al-Sagir wacce ta hada da makwancin wasu jigajigan ƴan Shi'a na farko. ƴan tsagerin kungiyar Shi'a na Hezbollah kuwa ca suka yi ƴan kunar bakin wake ne guda biyu suka aiwatar da wannan hari a wajen bautar wanda yake kofa ta 7 zuwa cikin tsohon birnin na Damascus. Dakarin a Iraki da Amurka ke marawa baya na ƙara kutsawa cikin yammacin Mosul a yau Lahadi domin jan daga a wajen da dakarun da ish ke rike da shi. Daga nesa ana hangen hayaki a yau Lahadi daga sararin samaniyar birnin a yayin da ake jin ƙarar fashewar nakiyoyi. Tun daga lokacin da gwamnati ta fara kutsawa cikin yammacin birnin a farkon 19 ga watan Fabrairu, kwamandojin Amurka da na Iraki sun bayyana irin tsananin jajircewar da dakarun ƴan tsagerin suka yi wajen jan tunga a biranen da suka da matukar amfani a ƙasar da yakin ya tarwatsa. Dakarun gamayyar da Amurka ke jagoranta, waɗanda aka kai su musamman domin horaswa da kuma ba da shawarwari, sun taimaka wa dakarun Iraki wajen yakin na Mosul. Dakarun na Iraki sun sake kwace bangaren gabashin birnin a wannan shekarar bayan kazamin harin da suka kai a watan Oktobar bara. Major General Man Al-Sa'adi na dakarun Iraki ya faɗa wa kafar yada labarai ta Faransa cewa kusan kaso uku na yammacin Mosul na ƙarƙashin ikon dakarun Iraki ne.
To nazarin mutan Hausa ya karanto mana labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Masu fafutukar kare yankin Niger Delta, wato wata kungiya, shugabarsu ta fayi magana ta ce dawo da biyan kudin tallafi ba shine mafita ba. Ga wakilinmu Babangida Jibrin daga Lagos.
Wata kungiya mai fafutukar kare yankin Niger Delta mai suna Niger Delta Alliance dake karkashin jagorancin Madam Rita Lori, wata mai fafutukar kare yankin na Niger Delta, ta bayyana matakin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta dauka na dawo da biyan kudaden zaman kashe wando ga matasan tsagerin yankin na Niger Delta, da cewa ba zai taimaka wajen kawo karshen ta'addanci da zagon kasa ga tattalin arzikin Najeriya ba, sai fa idan shugabannin yankin sun daina amfani da matasa wajen biyan bukatunsu na siyasa.
The so-called leaders have humiliated our children. They've taken our wealth out of the states. They're enjoying it with their family. And you say I should go to Buhari to beg him for what? I will not be insulted. And I'm not expecting anything from Buhari.
Tace shugabannin yankinmu su ne suke lalata matasa ta mai da su karnukan farauta wajen rikicin siyasa da makamantansu, amma don zuwa neman tallafi daga shugaba Muhammadu Buhari domin ciyar da yankin gaba ba zai tabbata ba sai an magance wannan matsala baki daya. Ina daya daga cikin jagororin yankin da ke gudanar da zanga-zanga ta sarokar da ranmu domin samun yancin yankin, amma kuma wasu tsararru masu hana ruwa gudu da kuma rashin kishi na ci gaba da amfani da matasan yankin namu domin cimma bukatunsu na siyasa. To sai dai kuma a bangare daya, gwamnatin jihar Rivers a ta bakin kwamishinan ta na yada labarai Mr. Tam George ba sa goyon bayan matakin gwamnatin Najeriya na baiwa matasan yankin kudaden karshen wata da nufin kawo karshen ayyukan zagon kasa a yankin na Niger Delta. A maimakon haka gwamnatin jihar ta duƙufa ne wajen koyawa matasa sana'o'i domin su kasance masu dogaro da kai ta yarda ba za su ci gaba da zama alaƙaƙai ga gwamnatin kasar ba.
The fundamental distinction between our own amnesty program and that of the federal government is that in Rivers State we don't offer money in return for arms because we feel that one, it is immoral to reward criminals. Then two, it increases the dependency syndrome of people because if you give allowances without people working, you increase that dependency syndrome and that's a very dangerous thing.
Akwai matakar bambanci tsakanin shirinmu da na gwamnatin tarayya. Mu a bangarenmu ba mu ba da kuɗi domin a dawo da makamai domin kuwa muna ganin wannan bai dace ba. Kuma na biyu zai sa irin waɗannan matasa su ci gaba da dogaro da gwamnati wajen karɓan kuɗaɗe abinda kuma muke ganin bai dace ba. Cewar commissioner dai wannan ba adawa bane ga gwamnatin tarayya. Sai dai neman ganin an hada karfi da karfe waje guda domin ciyar da jihar da ma yankin na Niger Delta gaba saki raya yankin na Niger Delta da kuma ganin an kawo karshen hare-haren yan bindiga da sace jama'a na daya daga cikin kudurorin gwamnatin Muhammadu Buhari wanda kuma mukaddashin shugaban kasa Professor Yomi Osinbajo ya gabatar a lokacin rangadin da ya kai yankin na Niger Delta a kwanakin baya. Babin Jibrin murai Amurka daga Lagos.
To a jihar Osun kuma gwamnan su ya ziyarci Ilefe a garin da aka yi rikici a makon da ya gabata. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
A sakamakon rikicin da aka yi a garin Ilefe, gwamnan jihar Osun Ra'ub Argoshela ya je yi wa jama'ar garin Ilefe ta'aziyya kamar yadda daya daga cikin hadimman gwamnan ya shaida mini ta wayar tarho.
Suna na Muhammad Bashir, amma da sani na da Imam Bashir. Me ba gona shawara dangane da abin da ya shafi ɗan arewa a jihar Osun.
An ce gwamnan jihar Osun Ra'ub Argoshela ya je a garin Ilefe. Me ya kai shi Ilefe?
Ya zo kuma mun rufe masa baya. Na farko ya zo ta ɗan uwanmu jimanin abin da ya faru da ta'aziyya da kuma ba su hakuri da kuma kwantar musu da hankali cewa suna da ƴanci ɗaya kamar yadda haifafan ƴan Ilefe da koko ɗan jihar Osun suke da ƴanci a ƙarƙashin hukuma da kuma gwamnati. Sannan kuma da musu alƙawari da cewa in Allah ya yarda irin haka ba zai sake faruwa ba da kuma ba su cikakken tsaro da kuma kwantar musu da hankali. Sannan da kuma alƙawarin cewa zai ɗan tallafa musu daidai gwargwadon da abin da yake da shi da a rage hasara da aka yi. Kuma alwashin cewa an kama wasu daga cikin waɗanda suka haddasa wannan fitinan kuma da baki ɗayansu sai an bi su an kama su sadde ko kuma sai an gabatar da su gaban kuliya kuma an yi shari'a ta adalci. Kuma abin da ya kama na shari'a da hukunci sai an yi musu. Ya tabbatar wa al'umma mutanen Ife ga baki ɗaya haka a fadar sakin Ilefe Oni.
Zuwa wani lokaci ne za a taimaka ma waɗanda na yi hasarori a wannan rikici?
To kamar yadda ya yi magana a bakinsu ba ta daɗewa ba ita 30 zai zo hannunsu. Sannan kuma da wannan muna kira ga al'ummar Hausawa ko kuma mutanenmu da ke arewa cewa don Allah kowa ya zauna lafiya a yi haƙuri.
To kome al'ummomin Yarbawa da Hausawa za su ce a game da ta'aziyyar gwamnan?
Mahmud Abubakar Madagali kuma ni ne sarkin Hausawa.
To yanzu gwamnan jihar Osun ya kai muku ziyara a nan don Ilefe, me ya gaya muku?
Ya kwantar mana da hankali ƙwarai da gaske. Tun daga bayan gari muka hau mota ɗaya da shi ya tambaye duk irin damuwa da muke da shi. Ya ce ba zai fara zuwa fadan Oni ba sai ya zo fada ta tukuna ya ga irin ɓarnan da aka yi mana. Ya ce gwamnatin shi za ta taimaka mana.
To ko kun ji daɗin wannan ziyarar da ya kawo muku a yau?
Dadi kai, dadi ai bakarama bace.
Da Usmanu.
Haji Ido kai mazauni garin Ilefe ne ko?
Kware da gaske.
To an ce gwamnan jihar Osun Ra'ub Argoshela ya zo ya yi muku ta'aziyya a yau. Yaya ku Yarbawa yaya kuka karbi wannan ta'aziyya da gwamnan jihar Osun ya yi muku?
Ya ga sai kawai kuma ya nuna damuwarsa. Ya nuna abin da yayi ba kyauta ba.
Haji Ido ku Yarbawa kun ji dadin wannan ziyara da gwamnati ya kawo a garin Ilefe?
Gwamnan kun ji dadin zuwan gwamnan?
Nice amma yanzu an samu zaman lafiya rikicin ya lafa kenan.
Rikici ya lafa an samu zaman lafiya.
Hassan Umar Tambuwal murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To sai kuma a jihar Bauchi a Najeriya hukunci mai zafi aka fito da shi game da masu aikata fyaɗe. Abdulrahman muna sauraron ka.
A dalilin kasancewan yawaitan wasu laifuffuka kamar satan shanu, fyaɗe da ɓata yara ƙanana tare da sace-sacen mutane da kuma shauran laifuffuka da yau suke addabar al'umma, sai jihar Bauchi ta ga ya dace a fito a yi garan bawul ma waɗannan dokoki da kuma hukunce-hukunce. Amma la'akari da muka yi da cewa laifukan nan karakaruwa suke yi, to ya zama alatilas gwamnati ita ma ta dauki ranta mataki irin na gwamnati daga ta wasa kaifin dokokin nan domin waɗanda suke waɗannan laifuka su ji a jika, ba kuma kawai ji a jika ba, da fatan cewa saboda tsananin su yanzu na waɗannan hukuncen muna fatan zai sa al'umma su nesanta kansu daga aikata irin waɗannan laifuka. Satan shanu wanda a yau idan an kama mutum za a iya ɗaure shi zuwa shekara 35.
Ko zaɓin tara ko kuma
da akwai tara ko a mishi duka ko a mishi zaɓi sace-sacen mutane. Magana ta gaskiya, duk wanda aka samu ya saci mutum, hukuncin shi kawai ɗaurin rai da rai ne. Wanda suke taimaka musu ko wajen karɓan kuɗin fansa da shauransu shi ma ya shirya shekara 30 tana jiran shi. Wanda ya amfani da tsoratarwa ta hanyar waya wata sanya sai a isar da sako ya razanar shi ma shekara 20 yana jiran shi na gidan yari. Sai mu tafi kan fyaɗe. Shi fyaɗe kamar yadda kuka sani yana da fasara iri-iri. Akwai fyaɗe na babba, akwai fyaɗe na yara, akwai fyaɗe ma na wanda Allah ya sani Allah bai yarda da shi ba. Namiji ya nemi mace ko mace ta nemi mace ko namiji ya nemi namiji, to dukkansu wannan doka ta bada hukunce-hukunce daban-daban a kansu. Misali, wanda duk ya yi fyaɗe mafi tsaurin abin da zai samu shi ne ya ɗaure rai da rai, ba makawa a kan wannan. Abin da ya shafi kuma shauran abubuwan da dokokin Allah ma bai yarda da su ba, kamar biye wa dabbobi bi ta inda Allah bai umarci ɗan adam ya yi ba, shi ma akwai hukunci na abin da ba zai gaza shekara 14 ba gidan yari. Dokan da jihar Bauchi ta yi domin a tanadar ma duk wanda ya samu hatsari a cikin awa 24 za a kai shi asibiti, za a karɓe shi kuma a mishi magani kyauta a asibitocin gwamnati.
Wani dan jihar Bauchi ya bayyana gamsuwarsa da kuma neman ganin doka ta yi aikinta akan dukkan wanda aka samu da laifi.
A sunana Alhaji Isa Aliman, sakataren Tiroli kasuwar Mutu a Bauchi. To alhamdulillah mu a karkado wannan dokan ai hukuncin da ya dace mu, kowa duk abin da kai na hukunci a maka daidai kai, ko kai waye ko matsayin ka ko mi kaskantan ka, kar a ce dan wani babban ne ko wani karami ne ba hukunci zama daban-daban. Ai adalci babban matsalan shine rashin adalci. Dan aka ce doka to da ta yi hawan kowa, dan doka ta ce wanda kowa kuma ke kawo zaman lafiya a ƙasa da cigaban ƙasa.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka. Daga Bauchi a Najeriya.
To daga Bautin kuma sai mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar, inda masunta suka koka da cewa gwamnati na musu rukon sakainar kashi, su kuma gwamnati suka ce ba fa haka abin yake ba. Sulaiman Muminu Barma yana dauke da karin bayani.
Kamun kifi wata sana'a ce da kusan a yau ba wata jiha daga cikin jihohi 8 na kasar Nijar da za a je ba a tarar da masu dogaro a kanta ba a sakamakon albarkatun ruwa iri-iri da Allah ya hore wannan kasa, in ji shugaban kungiyar masunta Alhaji Seni Yakuba.
In an duba yanzu kasatawa kadai tauci wanda annan yana bisa kaddu waje fari sun ka bani tauci 375 mu abinda a gare mu ga isa kilometer 550 ne. Na ta difa, na ta har gingimi, na ta har bacin ruwa, na gani duk sa yana sa mota 10 da kasar zan da cihi a kai Najeriya. Yanzu abin ya lalace.
Wannan sana'a ta ba Nijar damar samun makudan kudaden shiga daga ketare a shekarun da suka shige, sai dai a yau abubuwa sun canza. Laifin da masunta suka dora a wuyan gwamnati.
Gani da muna ka daukan cihi mu kawo nan yamai a sa cikin karton a daura a kai Cotonou ko ko a kai Ghana. In ba da Niger ba dauki shi abincin sa, yaya za a yi Burkina ya kawo mun cihi? Burkina babu isa. Duk cihin da ka gani na, in ba Burkina ba Mali ko Chinwa suka kawo cihi. Wannan ba cihi bane. Turajen mun taba gaddama da su, har na ce musu ba su yi mun komai, suka ce in taho ta na ta hirin su. Duk na ta ba su yi mun komai ba. Sun yi ma manoma, sun yi masu albasa, sun yi mun dami-dami. To wallahi wanda ka gana mota na sarzeye albasa ana kai kasashen waje, wallahi haka da haka danna ana kai.
Sai dai hukumomin da ke kula da wannan fanni na cewa gwamnati na iyakar kokarinta don bunkasa ayyukan kamun kifi. Malamin man Sani Abdu shine sakataren janar na hukumar ƴan Niger City da ƴan Niger wato Troisen.
Tsakanin 2011 da zuwa 2015 ki abun kiwon ki ya karu da kashi 15%. Kuma inda ake kiwon kihin nan duk mahi yawa wurare ne inda an kai gandari an ka tsaye da ruwa. To kuma inda in ba tsaye da ruwa ba kaga da mai kiwon ki ba ya kiwon ki ko? Yanzu mu abin da muke ciki, wanda muke son mamu, wanda muke son mu kara musu ƙarfi, wato irin ne na kihi muke son a sake a ƙara iri. Amma ƙara su sani ruwan nan da ake tarewa saboda su ake yi, ba saboda kiwo kadai ba ko ko saboda noma kadai, har da kamun ki saboda shine.
Halin da ake ciki a yau bai katsewa masunta hanzari ba, inji su. Saboda haka suka bullo da dubarar ziyarce-ziyarce zuwa kasashe makwabta domin ƙara samo dubarun zamani ta yadda za a sako matasa sosai a wannan haraka.
Mutanen fefeyawo suka dauce ni nan, muka sai Lagos, daga Lagos muka tai Makurdi, daga Makurdi sai Abuja, daga nan sai Anake sai Lokoja. Dan muka tai Nigeria, an ka gura mana wani cihi da kuka ce ma bacin cihi, in an ka jara shi an kai komi a cikin dan cihi guda. Abinda aka samu dan cihi 55,000, 55,000 aka samu dan cihi guda. In ka aje shi badi yayi ya zawo kuma zaka samu 65,000. An koya mana mun gani dumu iya ko yau iya in yi shi, mun ka to mu zo mu koya ma yara mu kama mu namu ya kare kenan, mu namu ya kare yara ba su iya komai ba, yaya za a yi?
Canjin yanayin da yayi sanadiyar kamewar kogin Isa da kuma janyewar tafkin Chadi daga inda aka san shi tun fil azal, da uwa uba rashin samun wadataccen ruwan saman da kan cika tafakuna su yi batsewar da aka saba gani a da, suma wasu matsaloli ne na daban da ke haddasa koma baya wa ayyukan kamun kifi a jamhuriyar Niger. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. Ga maimaitin shirin.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington da ke gundumar Columbia. Sunana Mahmud Lalo. Sabon umarnin hana shiga Amurka ga wasu ƙasashe mafiya rinjayen musulmi da kuma wani rukunin 'yan gudun hijira da shugaba Donald Trump ya bayar ya zo ne makonni 6 bayan umarni na farko da ya rattaba wa hannu a farkon hawan mulkinsa, wanda ya janyo cece-kuce da rudani a filin tashi da sukar jiragen Amurka da dama. Wato kafin daga baya wasu kotunan tarayyar ƙasar su dakatar da umarnin na shugaba Trump. Fadar ta White House ta kare wannan sabon umarni da ta ɗauka, inda ta ce matakin an ɗauke shi ne domin a kaucewa zuwa kotu a kuma yi hanzarin kare kan iyakokin Amurka. Rex Tillerson shi ne sakataren harkokin wajen Amurka.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta aiwatar da sassan kamar yadda ya kamata kan yadda za a riƙa barin 'yan gudun hijira suna shiga Amurka, idan har aka tabbatar cewa ba sa tare da wata barazana ga Amurka.
Sai dai ba tare da ɓata lokaci ba, 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Ƙasar suka soki wannan sabon umarni, inda suka ce umarnin ba shi da bambanci da na baya. Kamar yadda Chuck Schumer, shugaban marasa rinjaye a majalisar, ya ce,
"It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive."
Wannan tamkar a ce an yi wa wata mota fenti ne wacce kuma ba ta iya tafiya.
Su ko masu rajin kare haƙƙin bil'adama cewa suka yi, har yanzu dokar tana nuna wariya ga musulmi, saboda haka haramtacciya ce. Kamar yadda Lee Gallant na ƙungiyar da ke kare haƙƙin baƙi ta ACLU ke cewa,
"It was narrowed from the first order as we expected."
An kirkiri wannan umarnin ne daga na farko kamar yadda muka yi tsammani. Umarnin ya tsama masu takardun izinin zama na dindindin, amma kuma bai kawar da matsalar nuna wariya da muka gani a farko ba, kamar biya wani addini, kuma za mu ci gaba da ƙalubalantar wannan umarni. To ku ya 'yan gudun hijirar Siriya da ke shirin shigo Amurka ya suke kallon wannan sabon umarni? Mahmud Mansur na ɗaya daga cikin 'yan Siriya da ke zaune a Jordan, inda yake jira ya shigo nan Amurka. Mun kwashi shekara guda muna jira, an yi mana jarabawa a matakai daban-daban, yanzu a ruɗe muke, mun kuma gaji saboda tsawon lokacin da muka kwashe muna jira. Mun yi yunkurin shiga, amma kuma wannan umarni ya dakatar da mu. Sai dai ba haka lamarin yake ga 'yan ƙasar Iraki ba, domin sabon dokar ta tsame ƙasar daga jerin ƙasashen da shugaba Trump ya dakatar daga shiga Amurka. Wannan ɗan ƙasar Iraki mai suna Fadi ya nuna farin cikinsa dangane da wannan sabuwar doka.
Wannan abu ne mai kyau, tunda za mu iya shiga Amurka mu nuna wa duniya cewa ba mu da illa, wataƙila wata rana ma za mu koma ƙasarmu domin mu gyara ta.
Wannan sabon umarni na hana wani rukunin ƙasashe waɗanda musulmi suka fi rinjaye shiga Amurka da gwamnatin ta Trump ta yi wa garin Bowl zai fara aiki ne ranar 16 ga wannan wata na Maris. Umarnin zai haramta wa 'yan ƙasashen Siriya da Libya da Iran da Somalia da Sudan da Yemen shigowa nan Amurka na ɗan wani lokaci. To har ila yau a ranar Litinin da ta gabata ne ƴan jam'iyyar Republican suka daki kokarin matakin farko na taimakawa shugaba Trump ya cika alƙawarin da yayi a lokacin yakin neman zabe kan sauya tsarin kiwon lafiya nan da aka fi sani da Obamacare. A tsarin da ƴan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin ƙasar suka fara shirin samarwa za a dage hukuncin biyan tara ga waɗanda suka zabi kin amfani da tsarin inshorar lafiya wanda shine batu da Trump ya fi nuna ƙorafinsa akai. Tsarin kiwon lafiyar har ila yau zai sauya hanyar da take baiwa marasa galihu damar cin gajiyar tsarin kiwon lafiya ta hanyar amfani da tarihin yadda suke biyan haraji. A wani taron manema labarai da suka gabatar ranar Talata da ta gabata, ƴan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokoki sun baje irin abubuwan da tsarin kiwon lafiyar nasu zai kunsa. Greg Walden, ɗan majalisa ne mai wakiltar jihar Oregon.
We are protecting those patients living with pre-existing conditions under our.
Zamu samar da kariya ga marasa lafiya da ke fama da wata cuta tun kafin su shiga tsarin inshorar. Sannan zamu bar matasa su ci gaba da zama ƙarƙashin inshorar iyayensu har sai sun kai shekaru 26. Kuma ba zamu yi musu shigo-shigo ba zurfi ba. Kuma shirin zai hada hadda waɗanda suke ƙarƙashin shirin Medicaid da ke tallafawa marasa ƙarfi.
Policies until they reach the age of 26.
A dai shekarar 2010 aka samar da tsarin kiwon lafiyar da ake kira Affordable Care Act, wanda aka fi sani da Obamacare, kuma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kasance yana alfahari da wannan tsari a matsayin abin da gwamnatinsa ta bari na tarihi da zai amfani Amurkawa. Sai dai tsarin na ta shan suka, musamman ma daga shugaba Donald Trump, wanda ya ce tsarin ba shi da kan gado. Yanzu dai lokaci ne kadai zai bayyana makomar wannan sabon tsarin kiwon lafiya da gwamnatin ta Trump ke shirin samarwa. Musamman idan aka yi la'akari da cewa a cikin ƴan jam'iyyar ta Republican akwai waɗanda ke ganin babu bambanci tsakanin tsarin na Obamacare da wanda shugaba Trump yake so a samar. Sannan baya ga haka akwai ƴan Democrat da ke ƙorafin cewa kawar da tsarin na Obamacare zai sa wasu miliyoyin mutane su rasa inshorar lafiyarsu. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan zango. Sai kuma wani mako idan Allah ya kaimu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar haɗa muku wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a gundumar Columbia.
To sai a tari sabon shirin Allah ya kai mu lokaci mai zuwa. Kafin mu kare, ga Nazir ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Kwamitin da ke kula da harkokin leƙen asiri a Majalisar Amurka ya buƙaci shugaban ƙasa Donald Trump da ya gabatar da shaida a ranar Litinin wacce ta nuna an yi satar sauraron waya a Trump Tower yayin da ake gudanar da kamfe na shugaban ƙasa a bara. Shugaban ƙasar ya yi babatu a Twitter satin da ya gabata na cewar tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya sa an yi satin sauraron waya a Trump Tower wanda bai bada wata shaida mai muhimmanci ba. Trump ya rubuta a Twitter cewa babu daɗi, yanzu nan na gano Obama ya sa an yi satin sauraron waya a Trump Tower kafin nasararmu. Babu abin da suka gano. Shugaban kwamitin David Nunes ɗan jam'iyyar Republic daga California da kuma Adam Schiff shi ma daga California wanda yake mai babban mukami a kwamitin na Democrat sun tura wasiƙar zuwa ga Trump don buƙatar shaida domin ƙarawa zargin satar sauraron wayar ƙarfi. Tsohuwar shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da aka tsige Park Geun-hye ta bar gidan shugaban ƙasar wanda ake kira da Blue House kwanaki biyu bayan kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba da umarnin tsige ta daga ofishinta sakamakon rikicin cin hanci da rashawa. A yau Lahadi, tsohuwar shugabar ta nufi gidanta da ke Seoul inda ɗaruruwan magoya bayanta ke zanga-zangar tsige tan da aka yi. Adadin mutanen da suka rasu sakamakon fashewar bombardment a wani wajen bautar 'yan Shi'a a babban birnin Siriya Damascus ya ƙaru zuwa 74 kamar yadda kungiyar sa ido kan haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta faɗa. Akasarin waɗanda suka mutu mahajjata ne 'yan ƙasar Iraki. Hotuna daga wajen da al'amarin ya faru sun nuna ragargazazzun motocin 'yan yawon buɗe ido da tabarau na idanu baja-baja da takalma da wayoyin hannu game da kujerun guragu face-face cikin jini. Babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan aika-aika har izuwa yanzu. Dakarun Iraki da Amurka ke marawa baya na ƙara kutsawa cikin yammacin Mosul a yau Lahadi domin jan daga a wajen da dakarun da Ish ke rike da shi. Daga nesa ana hangen hayaki a yau Lahadi daga sararin samaniyar birnin a yayin da ake jin ƙarar fashe wannan kiwoyi tun daga lokacin da gwamnati ta fara kutsawa cikin yammacin birnin a farkon 19 ga watan Fabrairu. Komandojin Amurka da na Iraki sun bayyana irin tsananin jajircewar su.
To da takaitattun labaran shirin namu na La'asariya ya kammala sai da sassafen Allah su za a ji abokan aiki a safin Litinin da wani sabon shirin. A madadin wanda ya jagoranci shirin Tubahiro Dodone da injiniyan Muneo Cornelius wanda ya taya ni gabatarwa Nazir Ahmad Hausawa Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Sunan Murya Amurka Washington DC ke cewa mu zama lafiya.